the Dasky or Vista on the beat.
Slowly, wai shinan ya zama sarkin Loki ta baka lokaci ka kasa to gashi labari ya canza ta hadu da wani dan sanata jiya ya turo iyayensa gashi ya bada sadakinta nan da wata daya za a yi aure ya raba so ya baka a zaure to Allah ya sa mu daga shinan ya gifto mai raba soyayya ya yi wufta budurwar kato big boy babban yaya ba ruwan shi da lectures ko kuma assignment ranar exam ya fito da distinction gashinan ya gifto mai raba soyayya ya yi wufta budurwar kato big boy babban yaya ba ruwan shi da lectures ko kuma assignment har ranar exam ya fito da distinction aka ce masu wasa ne kai kawai a kwashi a jami mata fa abin daraja ne ai to ka sani sun waye to wasu ma sun fika wayo sai dai fa su kai ka su baro kai kawai ka tara ka kawo sannan fa su warka da wayo kash 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 ta tuje ni wayo kash 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 ta ji kudi na gashi nan ya gi